Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aminu Khidir Idris. Sunana daga masallacin Juma'a na Munira Saghir. Hudubun mu tayauta faru ne akan matsayi da daraja ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ta yaya zamu kare matsayin sa da darajar sa? Abu na farko shine gurin girmama shi kamar da Allah ya ce litu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. To dole ne mutane musulmi su karfafe shi sannan kuma su girmama shi su darajta shi su mutunta shi. Wannan abin da Allah ya faɗa idan da zamu dauki har ta hajan koyi da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ba da dama duk duniya a ganshi da daraja da kima har wanda ba musulmai ba. Me ya saka? So da ai shi wantumin da kake mu'amala da shi in ya ka dauki sufofu na kyau na gari kullun an yi magana kace haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya maka haka dabi'un shi suke to zai ba izuwa ga girmama shi da darajta shi. Wasu suna faɗan maganganu akan shi sabanin ba su san shi bane. Amma da zamu nuna halayensa da dabi'unsa a aikace wane ne shi zai ba izuwa ga duk duniya ta girmama shi duk duniya ta gane matsayinsa duk duniya ta zamto cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam wani fitila ne wa'inda musulmai ba musulmai ba daga cikin wanda ba musulmai ba da suka san shi suna darasta shi. Amma in ya kasance wanda ba musulmi ba zai yi barna duk irin barnar da yi kun hadu tare da musulmai kun aikata duk irin saban da yi an hadu da musulmi ya aikata duk irin abu mara kyau tare kuke to kaga ba zai girmama ka ba. Sannan in ka faɗa wani abu na addinin ka ba zai girmama shi ba bal ma sai ya kai ga cin mutuncin ka ga wani abu da ya shafi addinin ka. Shi yasa muka janyo hankalin al'umma mu koma koyi ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar girmama shi da darasta shi da koyi da sunnar shi sai ba duniya alamar cewa wane ne shi sai duniya ta san shi sai ya zamto ana girmama shi ana darasta shi. Assalamu alaikum wa rahmatullah.